Hukumomi a jihar Plateau sun jaddada dokar hana tuka babura a cikin garin Jos biyo bayan wata hatsaniya tsakanin yan babur da yan sanda, lamarin da ya kai ga rasa ran mutum guda da dama kuma suka jikkata. Lamarin ya auku ne da safiyar jiya yayin da yan sanda ke kokarin aiwatar da dokar hana yawo da babura a cikin garin Jos, har ya kai ga sun yi amfani da barkonon tsohuwa don tarwatsa masu baburan. Mai ba gwamnan jihar Plateau shawara kan harkokin manema labarai Emmanuel Nanle ya ce gwamnati ta ƙara jaddada dokar hana tuka baburan ne don kaucewa abin da ka iya zuwa ya komo.
Sanarwar don aka ana sa mutanen jihar Plateau cewa takunkumin da aka sa akan masu aikin boyin cewa har yanzu tana nan, gwamnati bata soke wannan dokan ba. Don kuma asake ana sa wanda suke amfani da shuke-shuken matan da cewa takunkumin da aka sa musu akan cewa aikin su za su kai an karfi tara da yamma. Asake nuna musu cewa gwamnati tana fiye da wannan kuma ba canza dokan nan ba.
Amma kun samu cikakken bayanin abin da ya faru jiya?
Ko bisa ga rahoton da muka samu, ɗan sanda ko kuma hukuma sun yi kokari ne da hana mutane don an ga an fara fitowa mutane suna amfani da babura. Abin kuma shi kuka kai da ɗan hayaniya wanda ta sa mutane suka haɗa kansu a cikin baburan suka haɗa kansu har kuma dai sun fara zaman lafiya a cikin ɓangaren shi ta aka ce to ƙara a sake gama ta cewa gwamnati ta yi kayan daka a kan wannan.
To sai dai wani da ya rasa ransa sanadiyar aiwatar da dokar hana tuka baburan, Comrade Bashir Isa, ya ce dan uwan nasa ya rasu ne sanadin harbi da yan sanda suka yi, duk da cewa yan sandan sun ce barkonon tsohuwa suka watsa.
Safiyar jiya ne kamar karfe 9 da rai yan sanda da ke City Division sun zo kaman yan asaba, akwai yaro wanda ake kira Adamu Isa wanda kanyi ne a gare ni, shi kuma yana aikin famfo ne wato plumber ne, ya je so kaya aiki a daidai masalacin yan taya wa yanayin yan sandan suka yi harbi suka same shi a kai, inda aka harbe shi nan bai san halin da yake ciki ba. To muka je muka sanar ma da hukumar yan sanda, muka wuce muka je Human Rights Commission inda muka je muka lodging complaint a wajen harbi. To muka koma dai yaro aka sa mishi off daren daina nan bayan an cire mai wannan harbi suka mai a kai shi. To dai a safiyar yau ke yaro na Allah karma ku. A yanzu nan kafin na fara magana da ke na kira shi DPO na wannan office inda wannan yan sanda suka fito, na sanar musu da cewa wannan yaro da suka harbe shi kuma suke cewa wai ba harbin shi suka yi da bindiga ba, sun yi harbi ne da bindigar tiyaga. Yanzu nake gaya ma DPO din cewa yaron ya mutu, kuma in na ɗauko gawar yaron zan kai musu yaro office domin su gani.
Da na tuntuɓi kakakin rundunar yan sandan jihar Plateau ASP Tena Theophilus cewa yayi har ya zuwa yau da nake magana da shi bai samu cikakken bayanin yadda lamarin ya auku daga DPO na C Division a nan Jos ba.
No, I'm waiting for it now. I am not going to talk out of division.
Ya ce ina jira kenan, ba na so in yi magana bisa hasashe, sai DPO da ke wurin ya bani cikakken bayani. Har ya zuwa lokacin da na haɗa wannan rahoto ban samu bayani daga yan sandan ba. A halin da ake ciki dai komai ya lafa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.